أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani liyafqahu qawli Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa tawfiqan ya rabbal alamin wa ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a wannan rana ta talata wanda ya daidai da 9 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445 wanda ya daidai da 19 haka ne ko 19 ga watan Mars wata na uku miladiyya ta 2024 domin ci gaba da karatun mu na wannan littafi ahkamus siyam wal qiyam wal i'tikafi wa zakatul fitr na al-sheikh Abdul Karim bin Abdullah al-Khudair Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi idan ba manta ba ajiya muna cikin bayani da malam ya kawo mana cikin dai abin da ya shafi al-qiyam wanda mun gani irin bayanan da malam ya kawo mana game da wato ita wannan salatu tarawih adadin yi nawa ne ake yi da siffarta yaya ta zo daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma irin wasu mutane wanda suke yin sakaki wato akan yin ta kenan in ba manta ba nan ne muka tsaya wanda malam ya ce zaka gani abun bakin ciki wasu mutane gashi ana tarawih in zaka gani basu yi malai ce to irin wannan su san da cewa alkhairai wanda yake mai yawa ya bar su sannan kuma akwai ranar da za su yi nadama radda nadama kuma da ba za ta bi su amfani ba saboda ita wannan salatu tarawih da ake yi malai ce idan ya zaman to ka hudda irin nafilfiloli baka yin su to ba abin da ya rage ma sai wanda suke farilla to shi kuma na farillaka idan ya za a wayi gari kai su da wani halal da wata tawaya bata cika ba farillar taka to wannan nafilfiloli da kake yi su ne za a je a dauko dan a cike maka wannan farilla sali azumin watan Ramadan lalla kana azumin ka samu ya samu tawaya a cikin yin da kake yi to idan kana yin na nafila sai zaman to an gama da na nafila sun cike maka farilla haka abin da ya shafi sallah ita ma sallar farilla ba zaka zaman to kai sallah ka ci sallar ka san fursan kai da a dole sai an samu tawaya to idan kana yin irin nafilfiloli daga ciki sune sarsaratul tarawih irin nafiloli na salatul duha irin salatul rawatib kana yin su to wannan zai zamanto suna cike maka gurbin da kasarwantar da shi wato na daga abin da ya shafi wato farillaka kenan yau insha Allah zamu tashi inda malam ya kawo mana khatmul qur'an fil qiyam wato yin khatama ta alqur'ani a lokacin da ake yin sallar tahajjudi ko kuma qiyamul layl safa ta 74 haka ne an ga wajen malam yace liyahrisul muslim sawa'an kana imaman aw munfaridan ala khatmil qur'an fi salatil qiyam wato musulmi yayi matukar kokari yayi matukar kwadayi akan mine sawa'un ya kasance shine limami yana jin sallah ko kuma munfaridi sallar kai kadai kake yi a gida to kai matukar kokarin yin wato khatama wato a cikin wannan qiyamul layli da kake miya khatama shine ka faro alqur'ani tun daga farko ka sabke shi a cikin wannan qiyamul layli da kake malai yace wa qad nassa ala hadha ba'du ahli alilm wato an samu hakika wasu daga cikin malamai sun ambata wannan sun ambata mine shine yin khatama a lokacin da mutun yake qiyamul layli kenan babu laihi misali ka sa program in cewa zan yi khatama a wannan shekara cikin salloli na dare zan yi khatama kamar misali guda 5 ko kuma zan yi khatama guda 3 duk kwana 10 sai na yi khatama a same ka a ce gobe a qiyamul laylin ka da kake yi gobe zaka sauke alqur'ani kuma ka sake dauko wata sabuwa wato sabka. To wannan yana da kyau a lokacin da kake yin sallah, malai ce amma takhfifu salatul qiyam fala nihayata la, amma abin da ya shahi saukaka ita abin da ya shahi sallar dare, malai yace baya da iyaka, baya da karshe. Wa kad kana an-nasu yahtamuna thalatha marratin fi ash-shahr thumma saru yahtamuna marrataini thumma marra. An samu mutane da yawa a baya sun kasance suna yin khatama guda uku a cikin watan Ramadan, a cikin sallar su ta dare su yi khatama guda uku. Wasu an samu bayan wannan he kasance suna yin khatama biyu, wasu kuma sai zamanto khatama guda ɗaya kawai suke. Misali kuna yin tarawihi a masallaci, wani masallaci ya zaka gani sai sun yi khatama uku duk kwana goma sai an sabke alqur'ani a qiyamul layli kuma a dauko wata sabuwa. Kenan kaga duk kwana goma, duk a kwana goma kullun izi nawa ake? Shidda izi shidda kullun ake yi a qiyamul layli duk kwana goma sai a sabke kuma a dauko wala. To a wata za su yi so uku, wasu kuma suna yin so biyu, kenan duk kwana goma sha biyar. Kaman karaba kenan wani kamar izi hudu ko kuma nawa, ko kuma hudu da wani abu suke yi a kullum. A wata guda su yi khatama guda biyu, wasu kuma a wata guda sun khatama guda ɗaya. Shine kenan kowace rana su yi nawa? Su yi izi biyu. Kowace rana su yi izi biyu. Wasu kuma sai an kusa zuwa ƙarshe sai a ƙara bitas. Zai a ƙara bitas don a samu a yi da khatama. To ala kulli hali abu ne wanda yana da kyau ka yi program in yin khatama yin. Amma kuma kada ya zamanto ita ce gaya, an samu magabata wanda suna yin khatama a cikin wato abin da ya shahi salatul tarawih. La'alla wannan wani bai iya shi kadai ya karanta alqur'ani ya sabke gaba ke daya. To amma in zai zo sallah ka gani kullun ayi tare da kai, kaga tare da kai aka sabke. Kuma zaka gani da yawa daga cikin magabata idan aka zo yin khatama hatta da yaran su suna zawwa da su saboda irin albarka da alkhairai da ake samu. Wato zaka gani an yi addu'a ta khatama, Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da su gabaki daya cikin alkhairai. To wannan ba laifi bane ba mutun yayi khatama a cikin wato qiyamul layli shi. Malai yace wa badal ayyima, wasu daga cikin malamai yantahi ramadan wa lam yakmil suratul baqara. Wasu kuma zaka gani ramadan in gabaki daya kare amma suratul baqara ba ida ta tsara. Ba ida ba suratul baqara izhidiya. Wani kuma in ya tashi kawai shi sallar dama yau ya dauko nan, yau ya dauko nan, yau ya dauko nan. Haka ne yake. Duka yayi amma dai ana da kyau wato in kana da tsari ku sa tsarin khatama in kuka yi wannan shi ma ba laifi bane, abu ne wanda wato malamai sun kwadaitar akan wannan. Malam yace wa zihabu ila ila imami masjidin ghayra masjidil hayy likawnihi yakhtimul qur'an aw likawnihi anfa liqalbi zahib jahiz. Mutum a samu wani daga unguwar ku can ka bar masallatai a unguwar ku ka tashi ka je wani masallaci dan kai sallar asham, saboda wannan masallacin suna khatama. Kaji malam yace, malam yace wannan babu laifi, babu laifi dan ka ketare wannan masallatai ka zo. Amma da san samu kuma masallatai wannan in akwai yanda za a araya su gunda araya su, amma idan ka ketare ko kuma a wancan masallacin nahi samun wato zuciyata ta yi samun nutsuwa a lokacin da nake yin sallah, ba dan kana ganin wancan wanda ka bari ba yana da wani kuskure ko kuma wani khalali ko kuma wani abu wanda zaka koshe shi, a kawai nahi samun nutsuwa ne a wajen masallaci na wani, nahi samun raha da kyau in yi sallah anan. Malamai suka ce wannan ba laifi bane ba idan ka tahi wannan jaiz ya halatta ala, amma absal kan cewa an yushi'aru al-imam annahu ma tarakahu zuhdan fihi wala karahatan li shay'in, ya sanda cewa bai bar ba wancan limamin na unguwarsu dan yana kyamashi, yana zuhudi da shi ko kuma yana wani abu yake yi shi limamin, saboda haka ne ya tashi ya bar wato masallacin ya koma wani masallaci yake yin wato qiyamul layli. Kenan idan wannan ne, kenan kada kai limami ya san cewa saboda wani abu ne kake kyamashi ne sai zamanto ya hada wato wani abu wanda yake tsakankanin. Malam yace li tastamirru al mawaddata wal mahabba allati min ajliha shuri'at al jamaa, dan ya zamanto wato al mawadda kauna da soyayya ya zamanto ta tabbatu ta ci gaba tattare da ku, wanda dalilin wannan ne ma aka zamanto an shar'anta mana haduwa a cikin wato jama'a. Kada ya zamanto dalilin ka gusa daga masallacin zai ji wani ba dadi cewa wani ko kuma wani abu ne nake yi ko kuma wani abu makamancin haka. A'a, idan ka san zai ji wannan abin to kai hakuri ka zanna anan ku yi saraya wannan masallacin ku yi sallah. Amma idan komai ya zamanto kai kuma ka yi jin dadin ka samu nutsuwa a sallar ka a can wani masallaci, sannan kuma tare da cewa ba zai ga wani abu ba shi wannan limamin, kenan ba laihi in ka tai wancan masallacin yayi ya halatta kamar yadda malamai suka ce. Kenan dai malam ya kwadaitar a wannan fasali kan abin da ya shafi qiyamul layli a yi khatama a ciki, kuma hal da kai halaccin mutun ya tai wani masallaci dan yayi wato qiyamul layli ya bar masallaci wanda yake na unguwarsu. Sai malam ya ce al-qunut. To a cikin qiyamul layli nan dai akwai abin da ya shafi al-qunut, ita ce idan an yi wutiri sai ayi addu'a al-qunut. Malam ya ce qunutul witr, qunuti wanda ake yin a cikin wutiri. Ja'a fihi hadithul hasan bin ali wa qad sahahahu jam'un min ahli al-ilm, yace yazo daga cikin hadisi na al-hasan dan ali radiyallahu anhu, wasu daga cikin malamai sun inganta wannan hadisin, daga ciki akwai al-imam an-nawawi da wani shi malai ce lakinnahu aqallu ma yuqalu fihi innahu hasan, yace bari dai mafi karamar daraja da za a gai ma hadisin wannan cewa hadisi ne wanda yake kyakkyawa. Malai ce wa alaihi amalus sahaba, akan shi kuma akwai aikin sahabbai an same su suna yi. Malai ce ala khilafi bainahum hal yukun yaqunutu fi jami'il aam, akan sabani na malamai shin cewa za a iya kunutu ga waki dai shekara gaba daya a ringa kunutu. Dan idan ka duba irin mazhaba ta malikiya zaka gani shekara gaba daya kullun al-kunutu a cikin asaba anai mafi yawa wanda suke a wasu daga cikin malikiya, zaka ga kowace asaba sai sun yi al-kunutu. To akan sabanin malamai kenan. Yace ko kuma aufi ramadan, ko kuma cikin watan ramadan gabaki dai kullun sai an yi al-qunutu, aufi nusfil akhir min ramadan, ko kuma a rabin karshe na ramadan wato za a iya qunutu. Malai yace fa qunutul witr mashru'a, ita dai al-qunutu ta sallar witri abu ne wanda shari'ar musulunci ta karantar da shi. Yace lakin bari dai al-mudawamatu alaihi khilafus sunnah, ya zamanto an dawwama ana yin kunutun wannan sabanin sunna ne. Shi yasa ko a ramadan malamai suke cewa abin da yafi wani lokaci ayi wani lokaci kai, kada ya zamanto duka ramadan in kowace alko kowace sallah an zo sai an yi du'a wal kunut. Wasu malamai suke gani wannan ya saba ma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba wasu suka ce kenan kamar misali yau an yi sai a iya bari, ko kuma yau ayi gobe aki. Amma mu yanzu sabanin yanzu da za a zo ba ai ba al-qunutun nan wani gani zai yi ba ai ba sallar kwata kwata, wani ba abinda zai baka mamaki sai irin an zo irin abinda ya shahi sallah ta karshen goma na karshe, irin yanda lokacin da mutane sun fara zawwa masallaci, kowa ya kakkabe takun shi ya fara zawwa masallaci, to wani yana jin barci ya dan kwanta sai ya ce wane in an zo al-qunutu ta dani. To ai kai ka bar garaba sai babba cikin sallah take. Ita al-qunutun wannan abu ne wanda ba kullum bai kamata a ce wato ana yi. Shi yasa nan malam yace lakinnal mudawamatu alaihi khilafus sunnah, a dawwama ana yin wannan al-qunutun wato saba ma sunna ne. Yace wa ragamal khilafus sabiq, tare da cewa duk da wannan sabanin dai fi waqtihi fa innahu idha sabata asluhu wa mashru'iyyatihi fala ba'sa bi ada'ihi, ce idan ya tabbata cewa ana yin al-qunutun ba laihi kenan wato ya zamanto an yi al-qunutun. Amma dai ni wala ya'tabiruhu al-musalli min arkanis sala, kaji kai mai sallah kada ka ce fa qunutu tana cikin rukunnan sallah. In ka gani wani liman yazo ya shiga da aka yi wutiri ya dago daga ruku'i ya ce sami'a Allahu liman hamida, kaji yayi shiru ya tayi Allahu akbar, kada ka ce sallah bata cika ba, kenan ba rukuni bane na cikin sallah. Malam yace kada ka dauke shi rukuni na cikin sallah aw min lawazimha, ko kuma wani abu wanda lazimi ne a cikin wato wutirin nan sai an kawo shi. Malam yace wa an aw annahu idza lam yu'addihi yakunu qad akhalla bi salatihi kama yazunnu zalika ba'dhum, ko kuma wato idan ya zamanto ba a kawo ba wato al-qunutu a cikin sallah wani ya ringa ganin cewa a ai sallan nan ta samu lalacewa, ta samu wani tawaya kamar yanda wasu daga cikin mutane suke zato. Kenan kaga ita al-qunutu ana yin ta, ana yin al-qunutu, amma menene sunna ta tabbatar bai dacewa malamai sun yi sabani a dawwama ana yi, a dawwama ana yi, wannan shine an saba ma sunna. Ina an sama Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yayi al-qunutu, wani lokaci kuma ya bari. Inan hatta da wanda suke daukan kullun in wata nazila ta faru, yanzu lokacin da wannan juyin mulki ya faru ana nema a kawo ma kasan mu azaka, ba gani ba masallata ya an yi ta al-qunutu, aka yi ta al-qunutu saboda mi, saboda wata abu ne ya faru, wata nazila ce ta faru, kenan dole ya zamanto an yi wato addu'o'i. To balahi ko awar ko duk wani musiba in ta faru a cikin salloli guda biyar din nan ana yin al-qunutu, asuba ce, azawar ce, la'asar ce, magruba ce, isha ce, ana iya dauki lokaci ana yi kuma iya tsaya a dakanta a dan huta wani lokaci kuma sai a zo wato a ci gaba. Kenan haka a cikin watan Ramadan ba laifi a ringa al-qunutu a wutiri na wato sallar tarawih ko kuma qiyamul layl, amma shi ma malamai suka ce wani lokaci ka ayi, kenan shine dan ya zanto an tabbatar da wato maganan nan kada ya zanto an dawwama akan cewa kowace rana sai an yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Sai malam ya ce al-qira'atu min al-mushaf, to nan ma wata mas'ala ce malam zai bude mana, bancin ya yi da mana mas'ala ta al-qunutu, sai ya ce mana to haka dai muna cikin qiyamul layl, to za a samu wasu haddasa tana da rauni ko kuma wani saboda kada ya zamanto kuskure dai yana daukan mushaf yayin karatu, ko kuma bai harrace ba yana daukan qur'ani yayin ja sallah da shi, to shine to wannan miye hukuncin shi? Malai yace fa qira'atul musalli min al mushaf ja'izatun, mai sallah wanda yake jan sallah ya dauki alqur'ani ya rike yana karantawa abu ne wanda ya halatta a shari'a. Saboda mi fa an Aisha radiyallahu anha, yazo daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta, ittakhazat imaman yaqra'u min al-mushaf, ta rike wani limami wanda yazo ya jagorance su sallah, to shi kuma bai harrace ba sai ya dauki wato alqur'ani ya kasance wato yana karantawa, wanda yazo a cikin wato hadisi kamar yanda yake cikin Sahih al-Bukhari yake cewa wa kanat Aisha, Aisha ta kasance ya ummuha abduha, wato bawanta ya kasance wato yana jin su sallah, mutar waya yazo cewa zakwan, kuma yana karantawa daga wato abin da ya shafi mushaf, daga alqur'ani ya dauka yake karantawa. Kenan wannan ba laifi bane ba idan mutun ya dauki alqur'ani ya rike lokacin da yake jin sallah, yana iya bude alqur'ani ya karanta. Yace wa jamhurin malamai, sannan kuma bude alqur'ani, wasu suna cewa a ai idan ka dauki alqur'ani ana sallah zai zamanto ya shagaltar da kai, kana sallah kana dubawa kana nan, kuma in zaka yi ruku'i sai ka rihe ka aiki ka yi ruku'i, in ka taso ka dauko, suka ce a ai wannan ka kara wasu ayyuka a cikin sallah wanda bai dace ba. To jamhurin malamai sai suka ba su amsa, shine malam yace ya kai suna halal imamil qari' min al mushaf, cewa halal imami wanda yake karanta wato yake jan sallah da yana karatu da alqur'ani a bude, yace ala hamlin nabi sallallahu alaihi wasallama umama binti zainab, sun yi kiyasi akan daukan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ma wato umama diyar zainab jikan shi. Kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallama yazo wata rana zai yi sallah, sai yake daukan wace, ita ce umama jikan shi, wa huwa fi salati, yana cikin sallah, fa idza qama hamalaha, idan annabi ya tashi sai ya dauke ta. To yanzu da wanda zai dauki mutun, da wanda zai rike alqur'ani, wanne zai yi zaman tawaya shi tasarrufi da yawa, kaga wanda zai dauki mutun. To sai malamai jamhuri suka yi to kiyasi, idan kun ce wannan to wannan an yi kiyasin shi ne daga daukan umama, kuma wanne ne aula a dauki qur'anin a karanta dan ya zamanto limami bai bace ba aka yi ta tuno shi cikin sallah, ko kuma a in zo yau zan ja su sallah in zo da yaro na, in yana kusa na in nayi wannan yin dan dauke shi kada, in aka jima yin aje shi, to kaga wanne zai, kaga ai alqur'anin zai zamanto abu ne wanda wato ba a yi ba laumin shi ba, to shi ha biyu laifi in ka zo da yaron ka dauka baka yi ba laifi la sai mai baka yi ba mafi yawa uwaye mata in suna sallah wataran dole sai sun dauki yaron nasu zai zo yana ta kuka sai ya zamanto ya sa su sun kasa hankalin su ya huta daga sallah amma da za su dauke shi to annabi sallallahu alaihi wasallam nan ai da yazo kaga idza qama hamalaha idan annabi ya tashi sai ya dauke ta wa idza raka'a aw sajada waja'aha idan kuma yayi ruku'i ko kuma zai sujada sai ya sauke ta ka san shi yaro gani yake in ka tashi kenan zaka tai ka bar shi to an tashi sai an dauke ka to kana jiki dai ko to amma a zamanin ko ruku'i ya san ba ta yi ba kiya wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke ta to kaga ni kuma wannan kaga halacci ne ba laifi in ka dauki yaro in kana sallah lokacin da yake wato kuka ko wani abu makamancin haka to shi yasa malamai suka yi kiyasi akan mai karanta wato mai jan sallah yana karanta alqur'ani suka yi kiyasin shi akan wannan sannan malam yace fal maqsudu anna alqira'ata min almushaf la shay'a fiha sannan kuma abin da yake maqsudi akan wannan shine karanta alqur'ani daga mushaf babu wani abu a tattare da shi lakinnal akmal abin da yafi cika shine lil imami akan limami shine an yaqra min hifzihi ya karanta daga abin da ya harace to idan ta kama kuma sai ka dauki alqur'anin to wannan kuma ba laifi bane ba ya halatta ka dauka to anan kan mu huce akwai to daukan alqur'ani ga wanda shi kuma ba zan sallah ba yake misali imamu ko wani wannan ya halatta ko bai halatta ba ha na'am ba tare da mushaf ba saboda ka tada shi to su ba sai suka ce yanzu idan limamin ku ya kasance ba daga kan shi yake harza to kai a baya he ka rike saboda ka tada shi to haka kace tayyib bai halitta ba
saboda babu wanda su wanda yazo ya dura da baya suna zuka mushaf saboda Aisha ce wani tana sabawanta yana mata
babu nasi wanda yazo ya nuna cewa na baya su dauki musaf to idan mutun ya ce ma to zai yi kiyasi da wannan hadisi na annabi ya dauki umama ka saurari lima to ala kulli hal abinda yafi dacewa kamar yadda malamai suka ce kai wanda kake mamu abinda yafi dacewa shine ka nutsu ka ringa bin lima ka nutsu ka ringa saurara ka ringa bin lima kenan wannan shi zai yi zamantawa ka yi cika kamala yanzu la sai ma zaka ga wannan abubuwa mutane da yawa suna wani ya ce wai a in bai dauki qur'ani barci zai barci sallah zaka yi barci kaga wannan ba hujja bace ba ba hujja bace ba dama idan ya zamanto limamin naku da har da shi ce yake kallo ba laifi mutun guda misali kana iya ka rike dan ka bibiye shi shi ma bibiyar tashi da zaka yi kai in ma inda har da ka yi zamantawa aula ka bibiye shi amma in ya zamanto kamar ka ringa control din shi kana bibiya saboda kada ya zamanto kai ne a baya kai ake tunanin zakka tuna ma liman soran duka sahun duka ya ayyuhan nas ne kuma liman ya bace kuma baka tuna mun shi ba kuma a shiga wani waje duk da wasu malamai suka ce a ko ya bace kawai yayi ruku'i shikenan kawai in ya so in ya tashi ya daidaita sai ya ci gaba to ala kulli hal dai abu ne wanda mutane ya kamata a nisanci in dai kai ba liman bane ba ga nisanci daukan mushaf in kuma ya kasance kai an wakilta ka danka tuna limamin ka tuna mushi saboda la'alla ya kuskure to wasu malamai suke ganin cewa babu wato laifi akan wannan sai malamin yace lailatul qadr ta malamin yace daga cikin abin da ya shafi dai fasalin wannan da muke magana kan shi na qiyamul lail akwai wani dare da ake ce ma lailatul qadr malamin yace lailatul qadr ita wannan lailatul qadr malamin yace sha'anuha azimun kai sha'aninta wallahi mai girma ne qala subhanahu allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lailatul qadri khairun min alf shahr ita wannan dare na lailatul qadri yafi alkhairun wata dubu kai aiki a ciki malamin yace ai khairun min 83 sana laysa fiha lailatul qadr yafi alkhairi game da aikin ibadar da zaka yi cikin shekara 83 wadda babu lailatul qadri a cikin ta shekara 83 yanzu duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amaru ummati 60 او 70 shekarun al'umma sha annabi sallallahu alaihi wasallam yace shekara 60 ne ko 70 kadan ne suke hucewa su kai 80 ko da wani abu har su yi gaba amma mafi yawa 60 ne ko 70 to ka samu lailatul qadr ɗaya kai ibada Allah ya karban maka tafi alkhairin shekara kamar ibadar da zaka yi ta cikin shekara 83 wanda babu lailatul qadr kaga ba karamin wato sha'anin ta ba karami bane ba shi yasa malam yace ja'a fi ha alhadisus sahihu fil bukhari hadisi ingantacce yazo wato game da sha'anin lailatul qadri hadisi daga cikin bukhari wa ghairihi da wanin shi min hadisi abi huraira riwaya ta abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi qala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba dukkan mutumin da ya tashi ya raya daren lailatul qadri yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min zambihi to Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mishi abin da ya gabata wato na abin da ya shafi zanuban shi idan kaga wannan hadisin kadai ya ishi wato lailatul qadri ta zamanto wato tana da falala sannan yana daga cikin falalarta Allah subhanahu wa ta'ala da yace inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr yace lailatul qadr khairun min alf shahr wannan lailatul qadr ta fi alkhairin wato da mutun zai aikata na ibada a cikin wata dubu a ciki kuma tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sabkowa wa ruhu kai hadda mala'ika jibril yana sabkowa bi idni rabbih min kulli amr da iznin ubangijin su salamun hiya tun daga ta kama kawace ake aminci aminci ya tabbata aminci ya tabbata hatta matla'il fajr har sai alfajr yake to wannan dare ne lailatul qadri sannan kuma shi wannan dare na lailatul qadri yaushe ne yake farawa daga an ce rana ta fara to ya fara he zuwa ke tawa alfajr ba wai sai da dare can cikin dare lokacin da kawo qiyamul layl ne ya fara ba a ka san mutane da yawa bus san ba lokacin farawa shi a rana tana fadawa saboda an sha ruwa daga an sha ruwa wuni ya kare ko sai mi sai dare to daren lailatul qadri ya fara kenan misali daren lailatul qadri ya fara malam yace fa'ala almuslim akan musulmi an yahrisa ala qiyamha yayi matukar kokari ya tashi ya raya wannan dare daren lailatul qadri kada ka bari sai wanda ɗaya kai asarar shi a wannan saboda idan kai asarar sai wanda guda ɗaya kamar sai wanda nawa ne kai asara a sai wanda nawa wata 70 wata 70 sai wanda wata 1000 kenan sai wanda 1000 sai wanda 1000 ko ba haka da ba sai gwada ɗaya kai asarar shi sai wanda nawa ne sai wanda 1000 kenan to ka gani minti ɗaya idan kai asarar shi minti nawa ne minti 1000 awa ɗaya idan kai asarar ta awa 1000 ce wannan daren idan kai asarar shi kai asarar dare 1000 wata 1000 wata 1000 wata 1000 alfi shahar wata 1000 kenan sai gwada na wata 1000 sai gwada na wata 1000 minti nawa ne masu matematik tayi ba da kulli hal fa ana aisha radiyallahu anha malam yace mutum musulmi yayi matukar kokari akan ya tashi ya raya wannan dara saboda hadisi yazo daga aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta qalat take cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza dakhala al'ashr annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan goma ta karshe ta shigo shadda bi idzarahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya darme gaftan shi ba barci kenan wa ahya laylahu annabi ya raya dareran shi wa ayqaza ahlahu annabi sallallahu alaihi wasallam zai tada iyalin shi a tada saboda mene daren lailatul qadri ne kaga abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama idan daren lailatul qadri yazo goma ta karshe ta zo saboda a cikin shi ake samun daren lailatul qadri kamar yanda zan mu zo mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam zai darme gaftan shi kenan ba zamantawa a ce ka huda riga ka je ka kwanta ana maganar neman daren lailatul qadri kai kai barci a barci mai dashi gehe da rana ka ringa caccaftawa kamar yanda muka ce in yi so bayan ramadan ka rarrama sannan kuma mene ahya laylahu zai raya da ran shi wani irin rayawa rayawa da ibada ba rayawa irin tamu ba zaka gani da yawa idan azumi dare ran azumi zan mu zo mu zamna muna yin hira ko kuma ga goma ta karshe ta kama yau ana cewa kana zamna fa a fada kuna hira yau fa yanayin nake ji kamar daren lailatul qadar ko baka yi ba istighfar ba kai ba aikin lada ko daya kawai hira ce kake yi ta wanda ta batta zanyo maka wani amfani sai lokacin ƙarhe da he awa nawa ta tai sai ƙarhe biyu in ƙarhe biyu kuke ware qiyamul laila masallacin ku to daga faduwar rana disnever zuwa ƙarhe biyu awa nawa kai asara a cikin lailatul qadar ka gani ta kai wajen awa biyar ba shidda wajen awa shidda kai asara to kuma kace awa wanda ta rage awa ukun nan zaka dauka to ka gani da ka rike wannan falalolin da abubuwa wato da yawa zaka samu na'am second second da ya minti 50 second na wata 10 minti nawa minti 50 to ka gani second daya da zaka bata a daren lailatul qadr kamar minti 50 ne kamar awa guda ce ka bata second daya fa kamar awa guda ce ka bata to ina ga minti daya kenan ya kaga ya kusa zuwa awa 50 minti daya da zaka bata kamar wata awa 50 ce ka bata ya kai kwana biyu da zuwa uku ka bata awa minti daya na daren lailatul qadr to kaga abun ashe ba karami bane ba dole ya zamanto mun yi matukar kokari a wannan kwanuka goma na karshe ya zamanto mun yi koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda yake dar mai gaftan shi ba barci yace wa ahya laylahu Annabi sallallahu alaihi wasallam zai raya daren shi da mine da ibada mun gani jiya irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ibada ba irin ibadan mu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a daya zai izhi goma kai kuma raka'a 11 zakai a minti 11 ka gani ai abu bai ba kuma kace kana koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka gani dole sai mu wannan malam yace wa aikaza ahluhu Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana tada iyalan shi wato yana tada iyalan shi su zo su ma tashi aje ayi sallah malam yace wa mafhumun qauluha mafhumun fada Aisha da tace wa ahya lailahu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raya daren shi annahu la yanamu fi hadhihi layali kaji Annabi a kwana 10 na karshe bai barci la yanamu fi hadhihi layali bai barci a cikin wannan kwanuka wa kana sallallahu alaihi wa sallama yakhlutu al-20 bil qiyam wa an-naw Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana gama wato kwanuka 20 da tada da raya su in ya samanto kenan barcin dan kadan sai ka yi shi a wato wuni ko da sai ka dan kwanta ka huta amma dai da dare ba kai ba barci idan goma ta karshe wato ta kama lakin idza dakhala al-ashr idan kuma wato goma na karshe ya kama shadda bi izarahu sai dar mai gaftan shi ba barci yace wa tawa firashahu sai nannade shinhudaka ka nannade ta ka bar ta kamar da ta gehe ma kamar bakka da shinhuda kai kawo ka dawo kawo ibada kake a masallaci shi yasa ai mutane wasu suke shiga itikafi duk da wani ya shiga itikafin ma kuma zaka gani ya ji yana barci to kai wanda ka shiga itikafi kaga ba kai ba barci in goma ta karshe ta kama kawo kai kokari in an yi asuba kai karatun alkurani can gari ya fara wayewa sai ka dan kwanta ka huta saboda ka shirya ma dare in aka zo tun kafin masallacin ku su ware qiyamul layl inda kake yi itikafi kai ka tashi ka raya shi yasa dole wanda zaka je itikafi ya kamata ya zamanto ka san me ya kai ka ka san wata ibada ce ta kai ka ba barci bai kai ka ba wasa ya kai ka ba zama bai kai ka ba irin wanda dan a ce sun ta yi itikafi ba kai a san wani in zai ta hiya ce to muha bana ma fa akwai shi ka san mu duk kowace shekara abubuwan dole sai ana kebewa ana fadi ma ubangiji subhanahu wataala to kaga wannan ai abu ba bai yi ba yanzu ka ta yi itikafi wanda yake haƙi ka fadi mishi cewa dan kai ya neme ka sai ka gayi mishi ka ce ka shiga itikafi wani ma bai san ba ina ga tai wasu idan ramadan ya kama ma har shagunan su ma ruhiya suke kawai an dukufa ibada ake saboda irin yanda suka san wato kimar wata amma mu kuma kawai zaka gani ta muke kawai gashi nan dai yana gudu dai ana ta wannan mu ce kawai gashi nan Allah subhanahu wataala ya datar da mu yace wa ahya laylahu annabi yana raye daren shi ma annahu ma hufiza anhu sallallahu alaihi wa sallam qiyamul layl kamila illa fi hadhihi al-ashra tare da cewa ba a rawaito ba aka kiyaye cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi qiyamul layl ciki a ciki in ba a irin kwanuka 10 na karshen watan ramadan ba bane yace wallati hiya afdalul layali al-am da kuma wannan kwanuka su ne mafifikun darerwa na shekara a duk shekara gabaki dai babu daren da suka yi kowane dare kamar daren goma ta ƙarshe na abin da ya shafi azumi goma ta ƙarshen nan sun yi kowane dare saboda a cikin su ne yake da kai daren Lailatul Qadri wanda kuma idan ka duba a wuni kuma wuni na goma na farkon Zulqa'ida su suka yi kowane su ma saboda a cikin su akwai wunin mine Zulhijja aiwa watan Zulhijja goma na farkon Zulhijja su suka yi kowane wuni su ma saboda me ranan ma mun yi magana saboda ranan layya da Arfa wanne yayi ranan layya da ranan Arfa wacce ta yi ranan layya ta yi mafificiyar rana a wajen Ubangiji subhanahu wataala ita ce ranan layya babu wata rana wadda ta hita ranan layya babu ranar da ta hi wannan rana a wajen Ubangiji subhanahu wataala to haka a dare kuma su ma idan ka duba shine daren Lailatul Qadr kina wancan goma na farkon Zulhijja su suka hi kowane kwanuka na duniya haka kuma su ma goma na karshen wato watan Ramadan daren su kuma su suka hi wato idan ka duba can ga wuni nan kuma ga dare kenan zaka gani duka abin ya gamu to annabi sallallahu alaihi wasallama malai yace wannan sune mafificin dare kenan dare na goma na karshen Ramadan yace li anna fiha lailatul qadr saboda a ciki akwai daren lailatul qadr malai yace wasummiyat bidhalika li'izami sha'niha inda Allah azza wa jalla an bace ta da wannan suna saboda girman sha'aninta a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala aw li'azami sha'ni sha'anin wa qadarin man yaqumuha ko kuma game da abin da ya shahi girman sha'ani mutumin da wato ya tashi yake raya wannan dare surtu daren Lailatul Qadri aw annahu yuqdaru fiha ma yakunu fi ayyamil am ko kuma da a cikin wannan daren ne da ake hukunta dukkan abubuwa ake kadarta dukkan abubuwa da zasu faru a cikin wato shekara kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala yace fiha yufraqu kullu amrin hakim yace wal maqsudu annaha zatu qadrin azimin wa sha'an wannan abinda ake nufi dai cewa daren Lailatul Qadri dare ne wanda yake da girma wanda sha'anin shi yana da wato girma sosai faman wufika liqiyamiha imanan wa ihtisaban dukkan mutumin da yayi gamda katar game da raya wannan dare yana mai imani da Allah subhanahu wataala yana mai neman lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala gufira lahu ma taqaddama min zambihi to za a gafarta mishi abin da ya gabata na abin da ya shahi zanuban shi wa man haruma qiyam faqad hurima dukkan mutumin da aka haramta mishi kuma bai tashi ba yayi sakaki wannan daren ya bar shi to wallahi yayi babba asara baka sani ba ka kai wani ramadan in ko baka kai ba ka kai ko baka kai ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu mu samu wannan dare malai yace fala ashaddu min hadal hirman babu wani abu wanda ya kai mafi tsanani a ce ka kasa samun wannan dare na Lailatul Qadr shi yasa daren Lailatul Qadr idan yazo kawo komi kake ka bari kuma kamar yanda muka ce wai ba yana fara bane sai lokacin da za a je kiyamul layl a tun daga rana ta fara ta fada an sharuwa kawai yi kokari wannan kwanuka 10 kawai kada ka lazimta ba ce kana aikata alkhairi a cikin wannan ba ce wannan kwanuka guda 10 kawai dare ransu kawai kai a same ka alkhairi kake duk wani abu wanda zai shagaltar da kai kawai mai da shige alhamdulillah an ba mu kwanje wannan ka gani bana dai Allah ka kai mu lafiya zaji zakka gani zakka samu ka duko fa dama mafi yawa wasu zakka ga miye yake sawa saboda ko gobe zakka tashi ka tayi lakon ko gobe zakka tashi ka tayi wajen aiki ko gobe zakka yi abu kaza zakka gani kana baina kenan kaga zakka tashi kai ta ibada in karatun qur'ani ana shan ruwa zo kai tayi kai ta istighfari in sadaka ce kai tayi a wannan lokaci kai ta alkhairai da yawa kai ta istighfari kai ta neman tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kai ta addu'a addu'a da zakka yi ta a irin wannan dare kowace irin addu'a ce saboda kowace addu'a zaka iya yi a cikin wannan lokaci san dan kariban tu da abin da ya shafi alkhairanta kuma babu abin da wato yafi a irin wannan goma na ƙarshen nan kamar ka shiga i'tikafi ka dukufa wallahi ka shiga i'tikafi ka dukufa kana ganawa da ubangiji subhanahu wataala kai ana hutawa sai ka gani canji sai kaga canji kaga malai sai ce kwarai ba sai kaga canji duk abinda kuma ka sa mishi gaba a wannan lokacin to wallahi ko menene ne ka same shi ko menene sai ka same shi in dai sallar dare ne in aure kake so in mi kake so to ba yanda za a yi in dai ka dukufa da gaskiya kana nema a wajen Allah subhanahu wataala face Allah subhanahu wataala sai ya baka sai Allah subhanahu sai dai ka gani ko jinkiri ko kuma wani abu kuma wanda ba jinkini bane alkhairi ne zai zo maka da ikon Allah subhanahu wataala to ya kamata a dage Allah subhanahu dan akwai tajruba jiyawa akwai wanda suka jarraba irin wannan dare ne suka yi aiki Allah subhanahu wataala ya dadar da su Allah subhanahu wataala ya dadar da mu mallan yace li waliza saboda haka fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana yahya hadhihi layali ya kasance yana raya wannan dare rai bi raja'a an yasibu lailatul qadr yana kaunar dan ya dace yayi gamdakatar da ranar lailatul qadr ka gani duka in dai ka zamanto daren nan guda 10 ka raya su to kai ka kauda shakka cewa ka samu lailatul qadr ba dare 10 ba take to zakka same ta da ikon Allah in dai ka raya su kawai ka same ta kana da garantin ka same ta to sai dai an boye ta kamar yanda bayani zai zo na an cika shine daren lailatul qadr akwai wanda kawai sun dukufa kan cewa daren 27 shine daren lailatul qadr insha Allah bayani zai zo akan wannan amma dai goman nan na karshe a cikin su take kuma tana sassaujawa kamar yanda zan mu zo mu kai insha Allah shi yasa malam yanda gashi ne yace wahiya tantaqilu fi layalil ashr tana jujjuyawa a cikin dare ruwan nan tana zawwa a 21 tana zawwa a 23 tana zawwa a 25 tana zawwa a 27 tana zawwa a 29 shi yasa wallahi kada kai sake tun daga ran da za a fara in san samu ne ana gobe ne za a fara daren 10 na ƙarshe kai ka fara tun daga 19 saboda 18 kenan ka fara saboda 18 ka sa marji ka gane ka sa marji kenan dan ka shiga kenan da fawa ka san cewa dai ka aje ka kai wasa kuma ka daren 21 ya barka dan wasu bisu farawa sai an kankama to in ta wuce 21 wa kaga ai kai asara wani kuma akwai masu sakaki daga an ci 27 yanda ka san kasuwa daga an yi 27 shi shikenan masallacin kuma ya rabi radda za a yi ta daren 29 kiyamul laili ta daren 29 zaka ga masallacin ma a rami alama ta cewa fa to wata ran daren 29 take zawa to ka gani abu ne wanda kenan dole mutun kada yi sakaki akan wannan mallan yace kullu sana fi laila ce kowace shekara a wani dare take zawa a wannan shekara misali in ta zo a wannan dare to shekara mai zawa a wani daren zata zo bata tsaya a dare guda liza saboda haka waliza saboda haka ja'atun nusus wato nassoshi suka zo sahiha mukhtalifatun fi hadha al-bab faqad ja'a fi hadithin muttafaqu alayhi yazo hadisi wanda imam al-bukhari da muslim sun hudo shi man kana itakafa ma'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mutumin da ya kasance yayi itikafi tare da ni falyatakif ashral awakhir to yayi itikafin 10 na karshe wa qad ra'aytu hadhihi al-laila annabi yace na ga wannan dare wani dare kenan daren lailatul qadr yace thumma unsituha sai aka mantar da ni ita wa qad ra'aytani amma na same ni a daren wannan asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha wato lokacin da za a da gari ya waye akai sallah asuba nabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah akan wato damshi bi ma'ana ko daren an yi wani ruwa kenan yayi sallah akan damshi shi kadai ya kiyaye akan daren nan to mallan kala abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake cewa fa waqafa al-masjid laylata 21 sai masallaci aka zo aka cika daren 21 wa ru'ya at-tina fi wajhi wato lokacin afwan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi wato yayi sujada a cikin ma'un watin a cikin ruwa da abin da ya shahi laka kenan damshi kenan shine Abu Sa'id al-Khudri yake cewa to a daren 21 ne aka samu ruwan nan ya zuwa har ya jika wato masallaci aka samu wato abin goshin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dauke da damshi yace fi sabihati 21 awai garin awashe garin wato daren 21 yace wa ma'a zalika tare da haka yaqulu fi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi a wani hadisi ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir yace ina ganin cewa wato hangen da kuka yi lurarku kan abin da ya shayi wannan daren lailatul qadri ta gaggamu a sab'il awakhir shine bakwai na ƙarshe faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir dukan mutumin da zai kirdadi daren lailatul qadri to ya kirdade ta a bakwai na ƙarshe kenan kaga 10 na ƙarshe can aka ci nan kuma wata ruwaya ta zo ta ce 7 na ƙarshe malin yace wahiya tantaqilu wannan daren lailatul qadrin yana sassabka yana jujjuyawa daga nan ya koma nan daga nan ya koma nan daga 21 misali sai ya bura da tara sai ya dawo da biyar wata ran da uku wata ran da bakwai haka daren lailatul qadri yake yi malin yace faqad takunu lailata 21 wannan lokaci tana iya zamantowa daren 21 wa qad takunu lailata 23 wannan lokaci kuma ta zamanto daren 23 wal autaru akad wa arja amma wutirrika na kwanaki shine abin da yafi karfafa abin da aka fi kauna abin da aka fi kyauta zaton cewa a wannan daren lailatul qadri wato take zawwa kenan a kwanaka wanda suke mara 21 23 da 5 da 7 da 9 kenan wannan kwanaka a cikin sa ake samun daren lailatul qadri sai mala yace lakinna haqad taqa'u fi ghayril awtari idha kana fi sab'il awakhir to amma hukuma lailatul qadri tana iya zawwa a wani kwanaki ba wutiri ba idan aka ce tana cikin fi sab'il awakhir a cikin wato bakwai na ƙarshe yace lisabi'atun tabqa aw likha aw khamisatun tabqa amma ni idha kana shahru kamilan andan wata ya cika kuma hadisi da yace a 7 na ƙarshe zata tsaya ana ganiya ko kuma 5 na ƙarshe kenan tana iya zawwa a wani kwanaki wanda yake shine nawa in 7 na ƙarshe kenan tana iya zawwa a cikin daren 24 an gane in wata ya cika tunda hadisi ya zo ya ce a cikin kwana 7 na ƙarshe to wata in ya cika kenan kaga daga kwana na daren 24 zuwa ƙarshen wata shine 7 na ƙarshe an gane kenan shi yasa yace tana iya zawwa a daren 24 an fahimta falisabi'atun tabqa takunu lailata 24 wa hiya al-murajjaha inda ahli al-basra wasu daga cikin malaman basra sun hi rajjaha wannan inda Anas bin Malik wal Hasan al-Basri kama Anas dan Malik da ahli Hasan al-Basri to amma ala kulli hal dai idan ka raya duka kwanukan 10 kenan da iko Allah ka samu tabbaci ka same ta kuma abinda tafi zawwa shine mine shine akwanuka wanda suke mara akwanuka wanda suke bare mara emper kenan sune 21 23 25 27 29 sai malam yace fa ikhfa'u lailatul qadri min ajli an yajtahidul muslim wa yata'arrad li nafahati Allah ajalla wa ala wai dan me aka boye mana daren lailatul qadri ai da sai a ce kawai ga daren lailatul qadri a'a to akwai hikima boye ta da aka yi saboda mene min ajli an yajtahidul muslim saboda a samu musulmi ya tashi yayi kokari kamar yadda aka ce mana a cikin ranar juma'a akwai wata sa'a wanda babu bawa da zai dukufa ba yayi dace da wannan lokacin ya roki Allah face sai Allah ya karba mishi wasu malamai suka ce wani lokaci ne to a bayan asuba ne a lokacin da ake khutba ne a lokacin da liman ya zo ne masallaci a bayan la'asar kaga malamai suka yi sabani akan wani lokaci ne to amma in ka zo ka samu ranar juma'a duka ka raya ta duka dukufa da ita wa kenan kaga ka same shi to haka da lailatul qadri da aka boye shi dan ya zo manto ka tashi kai ijtihadi kai kokari akan ni akan yin ibada cikin wannan dare ruwa kaje fada Allah kaje ka gana ga ubangiji subhanahu wataala malai yace wa ru'ya Allah jalla wa ala min nafsihi khairun khilal hadhihi al-ashr al-awakhir ka samu kaje ka gana saboda wanda yake sallah yana ganawa da ubangiji ka samu gamdakatar a wannan kwanuka wato Allah subhanahu wataala ya maka dace ka tashi ka raya su babban alkhairi ne zaka samu a cikin kwanukan nan guda 10 wa illa malai yace baridi fa innal mu'ayyad bil wahyi sallallahu alaihi wa sallam yumkin an yuhaddidaha bi lailatin mu'ayyana yace annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ake karfafa shi da wahyi ai kaga da ya so da ya tabbatar mana cewa a dare kaza ne kawai za a samu lailatul qadr amma he yace mini uritu unsumma unsituha an gwada mishi da lailatul qadr amma mi sai zamanto an mantar da shi kenan wannan ishara ce ake mana kan kartashi karaya duka daren dan ka same ta amma wasu zaka gani sun dukufa kawai cewa rana kaza kawai ita ce in rana kaza ita ce ai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya furta cewa to wannan rana ita ce akwai rane ku da ake kyautata to misali irin 27 irin 21 irin 29 duka wannan wanda ake kyautata ne tana karfafuwa kuma ba kamar kowa da tajruba shi ce yanzu misali shekarar bara zaka gani an samu gamdakatar cewa mutane da yawa sun kula a wata rana cewa wannan rana kawai ita ce lailatul qadr to kawai daga ka samu tabbacin anan ita ce aka yi muwafaka cewa ta zo ita ce kuma shikenan shekara mai zauwa ma ita ce ai an ce tana sauyawa kenan ka gani dole ka dukufa ba zai zamanto ba ka bari cewa wato ita kare annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin ubada dan samit yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya huto dan ya ba su labarin dalailin lailatul qadr sai aka samu wasu mutane cikin musulmi suke tagarrama suke rigici sai zamanto an mantar da shi ita yanzu da yawa zaka gani kana so ka je ka isko ka ba ma wasu wani labari da ka zo ka isko wani tashin hankali kawai he kamanci to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai ba da labarin cewa daren lailatul qadr rana kaza ne kawai aka mantar da shi to kaga ai hikimar da aka mantar da shi tana jujjuyawa kuma dan ya zamanto musulmi ya tashi ya raya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa asa an yakuna khairan lakum yace ina matukar tabbacin cewa wannan mantar da ni da aka yi zai zamanto muku wato alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khams kaga annabi yace ku neme ta a cikin kwanuka 7 a cikin kwanuka 9 a cikin kwanuka na 5 kenan kaga wannan yana nuna mana mene ka tashi ka raya wannan dare duka gabaki daya guda 10 malai yace waliza saboda haka yakhti'u ba'du man yashyi min khilal rasail aw al mukalamat anna lailatul qadr fi hadhihi sana hiya lailatul qadr yace shi yasa zaka gani kuskure ne ga wasu mutane wanda suke yadawa a irin jaridu ko social media ko kuma a kaza su ce mine su ce daren lailatul qadr rana kaza ne wannan kuskure ne da za ga yi mana rana kaza ne da tuntuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi mana Allah ya boye shi dan a tashi a raya wannan li annal hikma saboda hikma min ikhfa'iha na yanda aka boye wannan dare ta zulu bi misri hadhihi tasarrufat to tana gushiwa da kwatankwacin irin wannan abubuwa a ce rana kaza ce kenan ka gani mutun zai bar wato sauran kwanukan yace wannan rana kadai zai zamanto shi kuma hikima dan ka tashi duka ka raya ka samu alkhairai wanda yake mai yawa yace walau karatil hikma fi tahdidiha da ce akwai hikima akan a ambata mana ranar daren lailatul qadr rana kaza ce mana yace la haddadaha annabi sallallahu alaihi wasallam aida annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana ai rana kaza ita ce daren lailatul qadr lakin yace baridi yace kanatul hikma fi ikhfa'iha hikima ta kasance wato akan boye ta ka hikima min ikhfa'i sa'atil jum'a kamar hikima da aka yi ta boye wato wannan lokaci wanda yake na ranar juma'a lokaci na karbar addu'a ai min ajli an yaksuru al-amal fi hayatil muslim saboda mi saboda aiki ya waita a rayuwar wato mutum musulmi to wannan abinda malam ya kawo mana wato game da abin da ya shahi wato ita ranar lailatul qadr wanda mun sani abin da yake rajihi shine mutum ya neme ta a cikin kwanuka wanda suke na 10 na karshe a 10 na karshen ma ka neme ta a kwanuka wanda suke wato mara saboda hadisai wanda suke wato da yawa sun tabbata akan cewa tana cikin wannan kwanuka kuma tana jujjuyawa daga wannan rana ta koma wato wannan rana to daga cikin alamomi na lailatul qadari menene alama wanda mutum zai gane cewa fa yau fa daren ne akwai wasu alamomi amma wanda suka tabbata zan mu ambata wasu daga ciki ba wanda ba su tabbata ba dan daga cikin wanda ba su tabbata ba ake cewa daren lailatul qadari wai baka ji ba haushin kare ko baka ji ba kukan jakki kuma itace zan su kwanta tun daga nan he ka tsin kayo Ka'aba kamar kai ne aljini wai daga nan he ka tsin kayo Ka'aba to in ka tashi cikin dare kaga itace sun kwanta kawo rike wani ce ya kai ka likita ce ya kai ka likita saboda kawo a kwallo ka ko wani abu ka gani itace sun kwanta da wannan gin dukkan ginin nan na garin da magaram ka gani gabaki dai sun kwanta a ka nema a ce a kai ka wato abin da ya shahi wato likita to abin da ya shahi wato sufofinta daga ciki dai akwai hadisin da muka karantawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ranai yayi sujada a cikin abin da ya shahi damshi kenan kamar ranar tana yiwa an yi ruwa ko ajiya an yi ruwa kenan kasa tana jike to in kuma azahi tazo kaga wannan tagoshi eh kaga in azahi tazo ba lokacin damuna ba kaga irin wannan lokaci namu in bai wani juyi ba Allah subhanahu wataala ya yi ruwa to ai baka ce ba sai an yi ruwa in bai ba ruwa kenan ba da lailatul qadari kamar wasu kawo alamu ne wanda kuma ba su bane suke cewa sai ya zamanto a samu irin alama a wani dare wanda kuma ba da lailatul qadarin ba kamar dai wasu alamu ne sannan kuma wato ya zo hadisi daga Ubay yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sabihati lailatul qadr wato wa shagarin waye wadda lailatul qadri tutli'u shamsu la sha'a salaha wato rana za ta fito batta da haske kenan batta da haske batta da zahi ta fito yanzu ai ka gani da rana kamar irin wannan yanayi amma dai zaka ganta kamar batta da wato abin da ya shayi haske haka za ta fito hatta tashi hatta tartafi hatta tartafi kenan wannan kamar wa shagarin daren lailatul qadri sannan kuma wato akwai wato daga ciki cewa ranar daren zai kasance dare ne wanda yake dare sakakke me dare sakakke babu zahi babu sanyi kamar yanzu dare wanda yake dare normal lahiya lau a irin dare ruwa zaka ji yau hadaran kawai alazi ne babu zahi babu sanyi haka kuma wato washigarin da rana za ta fito kuma tana da rauni ita ma batta da zahi kamar yanzu ai rana yau ya ka gane ta ai batta da zahi yau ji kake azumin da aboni suka ki tun jiya ma jiya dai da akwai kura to daren jiya an yi sanyi ko da harko ba ai ba sanyi da harko ai daren bai ba sanyi iska ta dan dauki to kamar irin wannan daren haka babu iska sanyi sosai kuma babu zahi wanda kana jin shi kuma washegari ranar ta tashi ta fito batta da karhi batta da wato abin da ya shahi wato zahi sosai to wannan duka yana daga cikin wato alamomi wanda sun zo a hadisai game da abin da ya shahi wato daren lailatul qadari sannan wasu daga cikin malamai suke ganin cewa fa daren nan fa a daren 27 yake suka yi istidlali kamar Abdullahi dan Abbas shi ma yana da wannan ra'ayin cewa fa daren lailatul qadari yana daren 27 wanda wannan fa'ida ce zan mu gani duk da abin da yafi yayi zamanto kara ya ga gaba ɗaya duka darara yace idan ka duba abin da ya sa akwai wata latifa da suka hudo cikin alqur'ani yace idan ka duba zaka gani sammai Allah nawa ya halitta 7 yace ƙasa nawa Allah ya halitta 7 yace marhala ta halittar dan adam marhala nawa ce ita ma marhala 7 ce ci kwanukan sati kwanuka nawa ne 7 ne aka zano abubuwa da yawa 7 yace a yanzu mu dawo cikin suratul qadr ce suratul qadr a ciki suratul qadr an ambaci lailatul qadr so nawa no. so uku aka ambaci da laylatul qadr harafin laylatul qadr harafi nawa ne laylatul qadr harafi huruf lamun yaun lamun taun qafun nawa ne laylatul qadr alifun duka nawa ne laylatul qadr harafi nawa ne gaba ɗayan ta a tara lamun yaun lamun taun alifun lamun kafun dalun ran raun kaga tara to kuma tara harafin ta ko to kuma ta zo su uku a cikin alqur'ani idan kai fuwaturwa na fuwaturwa 27 yace to ba wannan ba yace idan ka karanta duka laylatul qadri tana da kalma 30 mu 30 ne a cikin laylatul qadr suratul qadr duka mu 30 ne inna anzalnahu fi laylatul qadr laylatul qadr wama duka in ka kirga guda 30 ne to na 27 shine kalma ta hiya da aka ce hiya wake ne laylatul qadr suka ce a kawai da ranar a daren 27 yake amma wannan lissahi ne wanda ijtihadi tana zuwa daren 27 amma dai abinda yake sunna ta tabbatar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi ai mun gani wannan radda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi sujada a damshi da cikin laka daren yaushe ne daren 21 daren 21 to kuma da yace a neme ta cikin 7 na ƙarshe kuma kinin kaga tana jujjuya shi yasa abin da yafi shine mutun ya neme ta a wannan 10 la'alla shekarar ta zo ta ki zawa 27 din ta zo tun a 21 ko da 3 ko da 5 kuma kai idan ka je can kuma ya zamanto wato baka dace ba da wato wannan to ala kulli hal muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu akan wato samun wannan dare ibadun da muke aikatawa a cikin wannan azumi Allah subhanahu wataala wato ya karba mana gabaki daya la'alla mu tsaya anan kenan saboda ganin lokaci yayi insha Allah abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin nan gobe mu tashi al-i'tikaf insha Allah.